أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا بركة مدسادوا أولا مسلا تميتار البكة مسجد الخلفاء الراشدين dan aiwatar da sabon littafi da muka sanya kalkashin shawara ƴan uwa shine muwatta ta Imam Malik ko kace al muwatta ko kuma kace muwatta li Imam al Malik wannan shine majalisin mu na farko a cikin karatun wannan littafin muna 23 ga watan jimada ula hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda yi daidai da 24 ga watan 11 a kalanda bature 2023 kamar yanda ya lazimtu ga dalibin ilimi lokacin da zai shiga cikin sabon littafi ya fara karatu a cikin shi to yana da kyau ya san littafin ya san miye ya kumshi miye a cikin wannan littafin kuma littafin miye ya kumsa sannan kuma ya san wane ne ya rubuta littafin kuma wata aqida gare shi kasancewa bai dacewa ga wanda yake ahlus sunna wal jamaa ya dararumu abinda bai san ba waye ya rubuta ba wata gurbatacciyar aqida gare shi yazo ya karanta shi ma ya isar kuma ya kasance an yi uwa kwance dakwance an tahiyi maimakon a ƙara wa tahiyya haske sai ya kasance an ƙara wa tahiyya duhu da haka yana da kyau mu san wane ne wannan mai littafin da kasancewar wanda ya rubuta wannan littafin mutum ne wanda yake ba boyayye ba duk wani wanda yake al-maghribul islami afrika ta yamma da afrika ta arewa zaka samu kowane ne ya san wannan mai littafin kasancewa karkashin mazhabin shi muke tahiya ba wai muna ta'assubanci ba a'a muna kwaikwayo ne ko muna koyi ga abin da Imam Malik ya tahi da shi in dai bai saba wa fada ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba to haka shi Imam Malik in dai muka ce mizance ko mi bayani a karan kan shi a wannan majalisin to sai dai albarkacin shi wannan majalisin yayi haske ba wai mu hadu wani abu wanda zai kara wa Imam Malik darajawa ko menene abin da zamu hada an riga ya an hade shi kurum sai dai mu yi bibiya ko kuma mu yi memeci gaman da ga abin da magabata suka furta akan Imam Malik kamar yanda Imam Shafi'i Almajiri na Imam Malik yake hada yake cewa idza zikra alhadisu fa malikun najam yake cewa da zarar an bace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to tauraruwa a wurin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba malamin shi ba shine Imam Malik kalkashin haka nake cewa duk lokacin da zaka gani ana siratsan kanin mazhaba kaza da mazhaba kaza to ba dai mazhabin Imam Malik ba saboda shi Imam Malik malami ne game da duk wani wanda ya gina wata mazhaba bayan shi aka samu ɗan Shafi'iyya suna rikici da su da Hanafiyya ko kuma suna rikici da Anabila aka samu ko kuma ya kasance suna da wata sabanin fahimta da su da Hanabila duk da sabanin su nadiran ma kake samun haka illa zaka samu sira'in su tsankanin mazhabin Shafi'iyya da mazhabin Hanafiyya ne su mazhabin Imam Malik kurum kowane ne zaka hatta da salaf wanda suka gabata mafi yawa malaman da suka yi wallafa wallafe aka samu kurum kusan duk mazhabin Imam Malik sai tahiya sai Imam al-Baqillani hatta da wanda suke danganta kawunan su da Ash'ariyya da Mu'tazila aka samu mafi yawan su mazhabin Imam Malik suke wannan kuma idan ka dauka zaka gani an hidimci mazhabin ne a markaz na ilimi shine nan Qurtuba nan Andalus lokacin da ta kasance hadiratul ilm duk inda zaka tai ka kai ka kawo wurin neman ilimi aka samu bai kai ba zuwa ga Andalus ba to duk malaman da suke tahiya a wannan lokacin ko malaman da suke karantarwa a wannan kasa ta Qurtuba ko ta Andalus zaka same su dukkan su mazhabin Imam Malik suke bibiya kalgashin haka na so ni matashi ya gaba uku da harko mi bayani akan shi ainihin littafin samuwar shi dalilin da ya sanya aka same muwatta da dalilin da ya sanya Imam Malik ya rubuta wannan littafin haka da iyakwanukan da Imam Malik ko shekarun da ya dauka yake rubuta wannan littafin kuma da iya adadin hadisan da suke kumshe a cikin wannan littafin da asar idan an ce hadisi ko asar shi ma wannan zamu biyo mi me muqaddima shi tashi ta musamma sannan kuma iya yabo da malamai suka yi wa wannan littafin sannan mu yi tsokaci akan riwayoyi na wannan littafin kasancewa Imam Malik ya hada almajirai shi karan kansu bai san adadin su ba wani ya zo ya dauka ya koma yayi gungun shi wannan shi ma ya zo ya dauka yayi koma yayi gungun shi kuma zamu yi bayani akan riwaya wadda zamu yi i'timadi akan ta wadda zamu yi karatu akan ta baya da haka sannan mu kawo irin shuruhat na wannan littafin kasancewar za su taimaka mana wurin fahimtar ina aka sa gaba a cikin wannan karatun ko a cikin wannan littafin da zaran ka san shuruhat ko adadin shuruhat ko wa'ansu bangare na daga shuruhat wanda wannan littafin ya samu kenan koda wani abu yake citire maka kana iya komawa kan wannan shuruhat din sai ka leka ka gani meye malamai suka faɗa akan wannan hadisin ko wannan mas'ala wadda Imam Malik ya kawo sannan gaba ta biyu mu dawo mu yi bayani akan shi karan kanshi Imam Maliku aihuwar shi neman ilimin shi lokacin da ya fara fatawa kuma hazzawa irin gwagwarmaya wadda tawakana da shi da lokacin yana tashin shi ko ya tumbatsa lokacin nan ita ma daular Abbasiyya tana matashiya tana jinjira irin abin da ya wakana tsankaninsu da su da khulafa na daular Abbasiyya kuma da irin jarrabawa wanda hasatan kowane malami in dai zaka karanta tarihin shi zaka samu da kai wata fitintunu wanda ya fitunu da ita lokacin in ma ya kasance bangaren al'umma ko bangaren mutanen da ya rayu tare da su ko kuma ya kasance bangaren masu iko wanda zasu tsangwame shi ko su mai abin da ba haka ba sannan mu yi bayani akan mutuwar shi kuma da irin yabo wanda malamai wanda suka yi wa Imam Maliku sannan inda sauran lokaci mu yi bayani akan ainihin shi mazhabin Imam Malik kasancewa muwatta shine umda na duk wani wanda yake cewa yana rike da mazhabin Imam Malik sannan sai dan bayani dai abinda in bayani ya koro insha Allah sai mu ƙara akan haka sannan mu dawo ni bayani akan wa'ansu mas'aloli na hadisi kasancewar ilimin hadisi ne zamu shiga aka samu za a ce maka wannan hadisi ne mu'an'an wannan a ce maka hadisi ne wannan mudallis ne wannan a ce maka a wannan mauqufi ne wannan marfu'i ne wannan kaza ne a gani ga wanda zai shiga wannan ilimi na hadisi yana da kyau a ce wa'innan istilahati din da zaran kana karatu aka ce maka a kaza kaza ne ka san ina aka dosa ba wai ka fara ba karatu ba ala basiratin ba ka kasance duk abin da za a faɗa na wani istilahi na malaman hadisi ka riga ka san meye ma'anar shi a ce maka wannan hadisi mauqufi ne ka san ina aka sa gaba a mauqufi ga hukuncin shi a wannan hadisi marfu'i ne a ma hadisi marfu'i shine kaza a wannan da kwai tadlisi a ciki a wannan da'ifi ne wannan kaza ne shi ma insha Allah zamu yi karaman muqaddima insha Allah ba dan komi ba da ya kasance duk abin da muke faɗa ya kasance mutum ya riga ya yi isti'abin shi ya riga ya san menene ake nuhata da shi Allah mana jagora gaba ta farko za mu fara bayani akan shi ainihin littafin kamar yanda nayi bayani wannan littafin ba wani abu wanda mutum zai gani wai an same shi kurmun kawai komi da kwai dalili dalilin nan shi yake kawowa a samu kaza to harko Imam Malik ya wallafa wannan littafin nashi wanda ake kira da Al-Muwatta kuma wannan littafin ana lissafa shi ɗaya daga cikin manya-manyan littafi ko ɗaya daga cikin manya-manyan littafi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan littafin ya kumshi adadi mai yawa na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kusan 1990 da wani abu za mu zo shi ma da kwai sabani na malamai wanda suka kawo wani lissahin shi daban da wannan lissahin wani ya sanya asar wani bai sanya asar ba hadisai kadai ya takaita da su na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani yana ganin a'a riwaya idan Imam Malik ya zo da wata siga ta riwaya a'a ba yana nihin ba hadisi bane marfu'i ba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kowa da irin tsarin lissahin shi wanda ya bi ya lissafa hadisan da suke cikin Muwatta Imam Malika ka gani na daya da kwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan littafin baya da shi da kwai hada ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan littafin su ne ake kiransu da al-azhar sannan kuma da kwai hada ta malamin Imam Malik su ne manya-manyan tabi'ai kamar su Sa'id ibn al-Musayyib sai al-Auza'i da sauransu kuma baya da haka shi ma Imam Malik ya zo ya kawo wa'ansu maganganu na masu ilimi kuma ya kawo ra'ayikan shi a cikin wannan littafin me ra'ayin shi shine ijtihadi wanda za yi ya gani kazan nan kazani sai ya sanya shi a kalgashin littafin shi imma ya kasance shi zai rubuta duk da shi ma wurin rubuta littafin an samu maganganu da kwai wanda shi Imam Malik shi ya dauye wani rubuta littafin shi da kwai kuma riwaya ta Ibn Habib wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiran Imam Malik wanda Imam Malik ya mai shibta ko kuma ya bashi nuskar shi yayi nasakh inta yayi kofinta sannan ya kasance wata rana Imam Malik in ya huto sai ya ce hai Ibn Habib a karanta musu abinda kake da a rubuce ya karantawa almajirai inda gyara Imam Malik ya gyara inda kwai tambihi Imam Malik yayi tambihi a cikin wannan littafin kuma zan magani hadisin ko littafin ya kumshi fatawoyi na Imam Malik kana karantawa zaka ji an rubuta Imam Yahya bin Yahya Laysi zai ce qala maliku Imam Malik yake cewa a cikin wannan mas'alar yana ganin kaza kaza ne ko wani abu makamancin haka kuma wannan mawallafin littafin ba wai sai an hadi mana ba wane ne ba najmun saqibun ne bangaren ilimi idan ka zo to shi fa makurani karshe ne in ana hirar ilimi na fiqhu to idan ka zo wurin su Malik fa haihala kurmi he dai ka daga hannu ka ce alasan barka Imam Malik ya sanya wannan littafin nashi da suna Al-Muwatta kamar yanda Hatim Ar-Razi an tambaye shi aka ce me sababin da ya sanya Imam Malik ya sanya wa littafin shi Muwatta yake cewa Imam Malik yayi shay'un sannafahu wa wadda'ahu hatta qila Muwatta Malik ce wani abu ne wanda kaman ma'ihiya ce da ɗan jaririnta kaga ai iya kulawa za ta bashi bangaren daukan cikin shi bangaren aiho shi bangaren tarbiyyantar da shi har ya kai munzalin mutum da zai iya ma kanshi amfani yake cewa to Imam Hajim Ar-Razi yake cewa ai wani abu ne wanda Imam Malik ya dauki yawan rubuta shi da hannayen shi kuma ya tsara shi iya tsarawa saboda ba a samu ba wani wanda ya tsara littafi ba irin tsarin Imam Malik kamin Imam Malik da kwai Muwatta ta Ibn Majishun wanda ya rubuta amma da Ibn Majishun kurum ara'in shi ne lissahin shi ne istinbatat in shi ne ijtihadat in shi ne su ne ya rubuta jikin wannan littafin shi sanya lokacin da aka kawo Imam Malik wannan littafin sai yake cewa ai Ibn Majishun da ya kaddamar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan littafin yace wallahi da littafin shi da ya samu da an samu fa'ida mai yawa kalkashin haka a lokacin nan Imam Malik shi sai ya dauki kudirin zaya haka zamu zo gaba zamu yi bayani akan haka Imam Malik kenan abu ne wanda ya tsara shi ya tantance sannan ya wannan akwai wanda suka ce daga cikin malumai suka ce Imam Malik yayin ya hardace hadisi 10,000 a cikin 10,000 ya rubuta 7,000 ana tahiya kowace shekara a tsawon shekara 40 Imam Malik in ya kalla motsan nan sai ya rage ya kalla ya rage ya kalla ya rage har sai da ya miro su abinda ya kirda 2,000 tsawon shekara 40 ana abu ɗelakka zamu zo zamu yi bayani a ƙalƙashin haka haka da kai Abul Hasan Ibn Fahr yake cewa na bujirawa Imam Malik Abul Hasan Ibn Fahr yake cewa Malik yake hadi mana yake cewa sai da ya dauki wannan littafin nashi ya kai zurun wa'ansu malamai wanda kowanne yusharu ilaihi bil banan ana iya nuni da shi lalle malami ne ya amsa sunan malami yace kowanne he da na kai mai wannan littafin nawa nace akramakallahu adiba wannan littafi a ga miye ya kumsa inda kai tambihi inda kai gyara ayi mana gyara yake cewa kowanne malami cikin malumman nan 70 da ya kai wannan littafin kowanne ala san barka yake sanyawa kowanne ya yarda ya amintu da abinda Imam Malik ya rubuta da irin tsari wanda Imam Malik yayi kalkashin wannan littafin shi sanya Imam Malik yake cewa fasammaituhu al-mawatta dalilin haka littafin nan ya bi wurin wane har mutane malumai guda 70 shi sanya yake cewa fa kulluhum waqa'ani alayhi kowanne ya yarda mini ya tabbatar da wannan aikin nawa yace shi sanya yi na sanya mai al-muwatta abinda ake nihi da al-muwatta shine al-mumahhad aw al-munaqqah dalilan da ya sanya Imam Malik ya rubuta wannan littafin shine idan ka koma cikin shuruhatin wannan littafin kama al-intiqa na Ibn Abd al-Barr haka tartibul madarik na al-qadi Iyad haka kashful mugatta na ibn asakir kai da wa'ansu malai tattauhai daban-daban wanda shuruhati ne na mawatan nan yake cewa zaka samu suna maka bayani ga dalilin da ya sanya Imam Malik ya rubuta wannan littafin duk da mas'ala ce wadda da kai sabani akan ta wa'ansu tahi suke cewa a'a dalili kaza ne wa'ansu suka ce a'a muna ganin dalili kaza ne kowanne ya kawo magana shi kuma zan mu bayyana wata magana ce mafi rinjaye a cikin wannan maganganun idan ka koma cikin kashful mugatta afwan na'am tartibul madarik na al-qadi Iyad yajzano mana yake cewa mun samu riwaya daga malaman mu suke ce mana ai al-mahdi halifa na harko na daular abbasiyya yaya kowa na abu ja'far al-mansura yake cewa al-mahdi yazo gun imam malik yake cewa imam malik muna so ka sanya mana wani littafi wanda wannan littafin ya kumshi dukkan abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amalat wannan littafin muna so mu sanya wa mutane kowa mu lazumtawa kowanne alƙali a cikin ƙasashe na musulmai su ringa aiki da wannan littafin a ringa hukunci da shi a lokacin nan Imam Malik yake cewa ya kai khalifa kaga hada saqa yace kaga wannan bangaren na yamma na arewa afwan inda al-Hijaz Makka da Madina yace alhamdulillah almajiran mu ne abinda na rubuta ya wadata musu ba sai an yi musu wani abu ba su suna iya rike haka mafi yawan su almajiran mu ne ilimin dai da ake badawa a nan cikin garin Madina shine dai yake yaduwa a nan kasashen al-Hijaz tsakanin Makka da Madina da ƙauyukanta yace amma dai kaga garin Sham yace da kai oga da kai tabi'i da kai al-Imam al-Auza'i shi kuma Imam al-Auza'i shine Abdurrahman bin Amaru bin Yahmad al-Auza'i limami ne ko jagora ne malamin fiqhu ne malamin hadisi ne malamin tafsiri ne shine idan ka koma zaka samu masu kutubut tarajum suna bayani akan shi yace wa an ahe shi yana nan an aye shi a cikin gariruwa ko kauyuka na Dimashq kuma ainihin garin su shine si as-sanad wani kauye ne daga cikin gariruwan Dimashq kuma ya rayu yana marayi kuma ya tashi a matsayin ya ɗalibin ilimi ya ba da dama iya ba da himma wurin neman ilimi ya tafi garin Yamama ya tafi garin Basra kuma ya dawo dai yana ta neman ilimi shine lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya amshi khalifanci ya ayyana shi ya kasance shine alqadi alqali alqalai amma dai a lokacin nan yace a'a shi baya bukata haka shi sanya ma a lokacin nan ya hijira ya koma garin Beirut shine wannan Lebanon a yanzu to shine nan Imam Malik yake cewa kaga in dai ka dauki garin Sham yace kaga Imam al-Auza'i ya wadatar da su karantarwar da yake da abinda yake badawa ko sanin shi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ijtihadatin shi da fatawoyin shi ya wadatar da mutanen garin Sham yace su kuma kaga mutanen Iraq da mu fahim ahlul Iraq amma su da mu an san su mutanen Abu Hanifa ne mutane ne wanda suke isti'malin ra'ayi wurin al'amurran su duk abinda ya shafi mas'ala suna da karancin hadisi kuma ya kawo wannan karancin hadisin ya kai suna da ta'alluqi ko suna da ittisali da malamin malaman su shine Abdullah ibn Mas'ud shi kuma Abdullah ibn Mas'ud almaziri ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya cika mai ilimin shi shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yana dorawa akan mazhabin ko akan tsari na Umar wurin fatawa shine yana isti'malin ra'ayi idan dai aka rasa aka nemi nassi na shari'a aka rasa to shi sanya lokacin nan kuma da karancin hadisai wanda gare su kuma da manhaji wanda Abdullah ibn Mas'ud ya dora su akan shi ya kasance suna yawan isti'malin tunanin su da ra'ayin su wurin istinbatin nassoshi ɗan kadan in nassoshi wanda gare su na shari'a shi sanya ai lokacin da suka koma suka yi mazhabin su ake cewa suka yi makarantar su ake ce mata madrasatu ar-ra'iyyin mutane wanda makaranta wanda sun yi isti'malin ra'ayi akan nassi ko ba dan komi ba uzuri ake ba su saboda karancin nassoshin shari'a da gare su su kuma su Makka Madina su ne madrasatu ahlul hadith su ne wa'inda suke amwani da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kuma irin wannan abin da shi alqadi Iyad ya kawo shine abin da shi ma ibnu Abdul Bar a cikin al-Istizkar ya kawo riwaya ta Hammad az-Zuhri al-Madani shi ma nafsu shay abin da dai alqadi Iyad ya kawo cikin sharhin shi tartibul madarik shine shi dai shi ma ibnu Abdul Bar ya kawo a cikin al-Istizkar da kuma riwaya wadda shi ma Abu Mus'ab yake cewa abinda muka samu malaman mu suka bayyana mana akan dalilin da ya sanya Imam Malik ya rubuta wannan littafin yake cewa lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya amshi khalifanci sai ya nemi Imam Malik yake cewa Imam Malik muna so da'lin nasi kitaban ahmiluhum alayhi ka sanya wa mutane mana wani littafi wanda zan dora mutane akan shi a ringa alƙalanci akan shi a ringa hukumce-hukumcen shari'a ka cokam inta bangaren ibadati da bangaren mu'amalat a ringa yi akan wannan littafin naka da ka dora mana Imam Malik sai yake cewa afwan Abu Mus'ab yake cewa a lokacin nan dalilin wannan magana Imam Malik sai yazo ya fara rubuta wannan littafin nashi al-Muwatta yake cewa falam yafrag minhu hatta mata Abu Ja'far bai gama rubuta wannan littafin ba har sai da khalifa Abu Ja'far al-Mansur ya rasu haka da kai wata riwaya wadda al-Qadi Iyad ya kawo yake cewa lokacin da Abu Ja'far ya tafi aikin haji sai suka gamu da Imam Malik a garin Makka sai yake cewa ij'al lana ya aba abdullahi ilman wahidan yake cewa kai baba abdullahi Imam Malik yake cewa ka sanya mana manan wani littafi ko ilimi guda daya wanda zamu dora mutane akan shi sai yake cewa ya amiral mu'minin inna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tafarraqu fil bilad yake cewa ya kai jagora na mummunai idan ka leka zaka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwar shi kowanne ya buji gaban shi wani a Basra wani a Kufa wani a Sham wani a Misra wani a Qustantaniya wani a Makka wani a Madina yace kowa yayi ya buji gaban kansa sunta sun yada wannan da'awa kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce su yake cewa kowane kuma sahabi da ya tafi garin da ya isa ko garin da ya zamuna ko garin da ya sabka yayi fatawa iya abin da ya fahimta daga abin da ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ka gani idan ka dauka ƴan Madina suna da wata fada wanda ta sha bamban da mutanen Iraq haka ƴan Iraq suna da wata fada akan matsaloli na fiqh wanda sun sha bamban da abinda mu ƴan Madina muke kanshi yake cewa dalilin haka ina ganin kashi innamal ilmu ilmu ahlul madina shi Abu Ja'far yake cewa ai ina ganin ai ilimi ilmin mutanen garin Madina ne saboda nan ne inda aka cika mana hukumce-hukumcen shari'a idan ka dauka shekara 13 da aka yi a garin Makka duka ya za a yi a seta mutane bangaren tauhidi da aka gangaro daga shekara wurin wata shekara 9 ko shekara 10 a garin Madina zaka gani kowace aya idan ta sauka tana tambihi ne akan hukumce-hukumcen shari'a umuman idan ka dauki al-ahkam ash-shar'iyya sun sabka ne a garin Madina yake cewa wannan shine abin da ya wakana tsankanin Imam Malik da Imam sai dai idan muka dauka dukkan su wa'innan dalillan zan mu ga da kai hujjoji wanda suke rusa wannan dalilla akan wa'innan sune bawa'is wanda suka sanya Imam Malik ya rubuta wannan littafin mu dawo kan wata magana ta Al-Qadi Iyad wanda yake cewa Abu Ja'far ya hadi wa Imam Malik bayan Imam Malik ya riga ya rubuta wannan littafi kaga kasancewar maganar da ta wakana tsankanin Abu Ja'far da shi da Imam Malik zatta rusa mana wannan magana yake cewa lokacin da Imam Abu Ja'far suka hadu da shi Imam Malik yake cewa Imam Malik na ga littafin ka wanda ka rubuta shine Muwatta yake cewa nayi yunkurin in sanya ayi nusa ayi kofin wannan littafin naka a aika gari ruwa kuma in yi umarni kowa ya ringa hukunci akan wannan littafin saboda ina ganin asalin ilimi shine ilimin mutanen garin Madina a lokacin nan Imam Malik sai yake cewa Amirul Mu'minin Abu Ja'far yake cewa la taf'al fa inna an-nas qad sabaqat lahum aqawil yake cewa kadda ka aiwatar da haka saboda da kai mutane sun riga sun yi fatawoyi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi fatawoyi kuma wannan fatawa wata tarusa wata to ya to kake so mu ga abinda muke kanshi ga abinda muka tarar da mutanen garin Madina suna aiwatarwa wani yahuta ya tahi wani gari yayi wata fatawa wadda ta saba wa abinda mu muke kanshi kuma shi ma kalkashin fahimtar shi ne kuma shi ya sani Imam Malik kullu mushtahidin musibun in akhta'a falahu ajrun wahidun wa in asaba falahu ajran aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam duk wanda ya ijtihadi yana da lada guda biyu yana da lada in ya dace akan ijtihadin shi yana da lada guda biyu in yayi kuskure kwa yana da lada guda daya shi sanya Imam Malik ya kwatanta mi da hakan ba za ta yi ba yayi hakuri ya bar su bakin nan Hijaz ya wadata su musu yake cewa fara'in nas wa mahum alaihi wa makhtar ahli kulli baladin li anfusihim yake cewa ka baro mutane akan abinda suke kanshi kuma abinda kowanne ɗan gari suka zaba wa kansu ka shafa musu lahiya yake cewa da ka muni biyayya Amirul Mu'minin yake cewa da ka yarda ka amince muni yace wallahi tallahi da hakan da nayi yunkurin in yi da hakan zan yi ya kasance dukkan ƙasa ko dukkan wani gari na musulunci sai an aika mai nuska ta Muwatta ya kasance ana hukunci da abinda yake cikin Muwatta an yi yake cikin wannan littafin na Muwatta kuma ka gani wannan riwaya wadda Al-Qadi Iyad ya kawo a tartibul madari kaga ta rusa mana wancan maganganu guda hudu na wanda muka karanta ko wanda muka bayyana kamun wannan magana ina wannan shi yake nuna mana kurum Imam Malik shi ya ga dama ya rubuta wannan littafin sai dai magana wadda take mafi rinjaye dalilin da ya sanya Imam Malik ya rubuta shine lokacin da aka kawo mi aikin da Abdul Aziz ibn Majshun ya aikata yayi mawaddashi a lokacin nan Imam Malik yake cewa ma ahsanu ma amila walau kuntu ana labada'tu bil atha yake cewa me yakai kyan abinda Ibn Majshun ya tsara ya rubuta a cikin wannan mawaddan nashi yake cewa amma dai da ni ne zan rubuta to da na fara da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama summa shaddadtu zalika bil kalam sannan in biyo baya da wa'ansu zantuttuka ba dan koyi ba saboda shi ibn majushun kurmuzance ne ya kawo ba hadisai bane bai kawo ba a cikin muwaqqashi ba ka gani wannan shine mafi wada mafi rinjaye akan kurm imam malik dalilin itla'i da yayi akan muwatta ta ibn majushun dalilin shi san yayi ce to bari ya gyaran hanya yazo ya kaddamar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya kawo magana ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ra'ayoyi na manzo na ra'ayoyi na tabi'ai na tabi'ai na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya kawo maganganun shi ijtihadin shi da kuma ra'ayin shi wallahu ta'ala a'lam haka kamun a rubuta mawaddu ta imam malik an rubuta wa'ansu mawaddu'i masu yawa amma dai kowace imam malik sai ya ce to duk abinda aka yi dan Allah fa shine zai zarce duk abinda aka yi shi ba dan Allah ba to kurum suna ne kahaba al mansura ne shi sanya dillisahin da ake yi da kaji an ce maka mawadda awwal ma yatabadar ila dhihnika kurum ita ce mawadda ta imam malik ba wani wanda yazo kuma ya rubuta wata mawadda a bayan shi ta yi tasiri in ba mawadda ba ta imam malik haka wanda aka rubuta kamun wannan ba sai tasiri ba sai wannan mawadda ta imam malik shi sanya ake so a kullun bawa in dai zaka yi aiki to ka san dan wa zaka yi shi ka tsarkake niyyarka iya tsarkake niyyarka iya kabulin da wannan aikin za ya samu iya inda za ya isa in ka dauka mawaddan nan a garin Madina aka buga ta amma dai ga ta nan sai da ta yawo a karni na biyu ko a karni na uku hey ga ta nan karni na hudu afwan hey ga ta nan ta kewaye Andalus hatta da nan kasashen mu biladul maghrib zaka same ta ana karanta ta ba dan komi ba iya ikhlasi shi wannan wanda zamu yi i'timadi akan riwayar shi riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi daga Andalus Qurtuba ya tashi ya tafi haggarin Madina ya zamuna diddan ame kofin mawatta ya dauke ta daga wurin malamin shi Imam Malik rahimahullahu ta'ala sai gaba ta gaba iya adadin kwanukan ko shekarun da wannan littafin ya dauka Imam Malik yana wallafa shi Ibn Abd al-Barr haka ya ambata mana ko ya rawaito daga ɗaya daga cikin manyan maliman shi shine Umar bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalibi ne na al-Imam al-Auza'i yake cewa mun zo mun baro Sham mun zo garin Madina da muka zo muka sanya Imam Malik gaba mun zo ba dan komi ba dan mu dauki wannan littafin naka a cikin kwana 40 Imam Malik ya musu shibta wannan littafin ya karantar da su suka dauka a lokacin da suka gama Imam Malik yake cewa kitabun allaftuhu fi 40 sanatan akhastumuhu fi 40 yawman ma aqalla ma tafqahuna fihi yake cewa ai wannan littafin yake hadi wa Muhammad bin Abdul Wahid al-Majri Imam al-Auza'i yake ce me wannan littafin shekara 40 nai ina rubuta shi yace shi ku kuma ga kunun kun zo a kwana 40 kun kwashi wannan littafin da banzan ku yake cewa gaskiya ba fahimta a cikin wannan al'amarin ka gani ai ba ka gama ba wanda yayi shekara yana neman ilimi da wanda yayi kwana 40 akan littafi daya fahimtar su ba ta zo daya ba abinda shi zai iya idraki kai ba ka iya ba idrakin shi ba haka a cikin wannan da kai Abu Na'im a cikin al-Hilya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya shi ma ya kawo yake cewa riwaya daga Abi Khulaid yake cewa na zamuna gurin Malik yake cewa na karantawa Imam Malik mawatta a cikin kwana hudu daga farkon ta har karshe yana da nuskhata yazo ya zamuna gaban Imam Malik tsawon kwana hudu ya karantawa Imam Malik wannan mawatta sai Imam Malik yake cewa ilmun jama'ahu shaykhun fi 60 sana yake cewa wani latije ne fa wannan ilmin fa ya hada shi a cikin shekara 60 yake cewa ko kuma gashi nan kun zo kun dauke shi a cikin kwana hudu rakka yake cewa la faqihtum abadan ce har abada za ku fahimci abin da yake cikin shi ba nan ba wai addu'a bace me yake musu ba yana musu tambihi ne akan adadin kwanukan da kuka zamuna kuke daukan ilimi hakika yayi kada
shi kuma idan kwanukan nan suka yi kadan to tabbas abinda ake nema a samu ba lalle ba a cimme ba. To kaga wannan suna wannan riwayoyin guda biyu suna karantar da mu a wata riwaya Imam Malik ya bayyana shekara 60 yayi yana rubuta wannan littafin. A wata riwaya kuma ya bayyana shekara 30 shekara 40 yayi yana rubuta wannan littafin. Kamar yanda muka yi bayani a can baya ko nan gaba zamu zo zamu ƙara bayani akan haka. Kuma idan muka leka wannan littafin zamu gani adadin hadisan da suke cikin wannan littafin ya dangantu da kowace riwaya. Wani wanda ya zamana gaban Imam Malik ya dauki riwaya, ya dauki wannan littafin, zaka samu wata riwaya Imam Malik ya lakashe ta, wata riwaya kuma sai ya ce maka daga wani zuwa wani, sai ya hada maka hadisi guda biyu, wani kuma sai ya dauke wani hadisi ya sanya wani, kowa da irin riwayar da ya samu a gun Imam Malik. A duk zaran da zaka ga malami ya zo yana bayani ko yana karanta hadisi, wani abin zai hararo shi. Kuma haka sabanin shekaru, kamar yanda can baya muka yi bayani, a kowace shekara ko a duk lokacin da malam ya yi bita wannan littafin, to sai ya dauke wani abu daga cikin shi, sai ya rage, haka yake yi, yana ragewa har ya kai muka samu adadin hadisan da suke cikin wannan littafin. Kenan wajibi ne ya kasance in wannan a shekara ta biyu bayan an rubuta littafin ya zo gun Imam Malik, wannan shekara ta uku ya zo, zaka samu abin da wancin ya dauka ya sha bamban da abin da wannan ya dauka. Kuma baya da haka idan muka leka zan mu gani da kwai sabani bangaren abin da ya shahi bangaren lissahi, wani zai ce maka lissahin da za yi zai hada maka asar a hadisi da asar dukkan su gu daya, duk abin da aka rawaito daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka samu karkashin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da marasil dukkan su yana musu jibin gora hadisi ne. Wani kuma zai bambanta ya ce maka a'a wancan daban shi ma wannan daban. Shi sanya idan muka koma kan sharhin da Imam Suyuti ya yi wa wannan littafin Muwatta, yake cewa an ambata mana da kai Ibn al-Habbab, yake cewa Imam Malik yake cewa lalle Imam Malik ya rawaito 100,000 hadisin, hadisi 100,000 Imam Malik ya rawaito, yace a cikin 100,000 nan jama'a minha fil muwatta 10,000, ya hada a cikin wannan littafin nashi hadisi 10,000, yace summa lam yazal yu'riduha 'ala al-kitabi wa sunnah wa yahtabiruha bil asari wal akhbari hatta raj'at ila 500, yake cewa bai gushe ba Imam Malik yana muqarana wannan hadisin da ya rawaito ko ya sanya 10,000 nan da wa'ansu dalilai na alqur'ani da sunna, kuma haka da abin da ya samu na athar na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace hayya kai yana talhid yana rage su har suka dawo hadisi 500, wannan abin da Imam Suyuti ya kawo mana a cikin littafin shi. Haka da kwai riwaya wadda ita ma an ambata ta a cikin wannan mawsu'a ta sharhin Muwatta na Imam Malik, wanda at-tamhid da istizkar aka ga masu gudaya na Ibn Abdul Bar, wanda Al-Qabs da wannan Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turki ya hada su gudaya, yake cewa Imam Malik ya sanya hadisi 10,000 a cikin wannan littafin, bai gushe ba a cikin 10,000 nan Imam Malik yana ragewa a kowace shekara yana sarayar da wa'ansu hadisai, yace har sai da hadisan nan suka dawo 1,961. A wata riwaya suka ce idan muka koma kan riwaya Yahya bin Yahya al-Laysi wanda za mu yi itimadi a kanta, zan mu gani adadin hadisan da suke cikin wannan littafin zaka same su hadisi 1,942. Wannan shine wannan littafin da yake hannunka da littafin da yake hannun dukkan ku kowa, riwaya ce ta Yahya bin Yahya al-Laysi, zaka samu hadisi 1,942. kuma wannan da kwai tarqimi na Sheikh Khalil Sheha wanda yayi shi ma ya buga littafin shi kuma wannan hadisan dukkan su da kwai mauqufi da kwai marfu'i a cikin su 1942 yana da kyau a ce mai karanta littafin ya san manhajin da malam ya bi a cikin littafin shi idan an ce manhaji shi shine method ko kuma ka ce methodology wanda malami zai bi na rubuta wannan littafin shine idan muka koma zamu gani Imam Malik a cikin muqaddimar littafin zaka samu da kanshi ya bayyana yake cewa ga tsarin da nabi na rubuta wannan littafin nawa kuma shine Imam Malik yake cewa fihi hadithu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a cikin muqaddima kun ga abinda Imam Malik yake rubuta yake cewa a cikin wannan littafin da kwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya da haka yace wa qaulus sahaba wat tabi'in wa ra'ayi yace kuma da kwai hada ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma da kwai hada ta tabi'an sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma da kwai ra'ayi na a cikin wannan littafin yake cewa wa qad takammaltu bi ra'yi wa 'ala al-ijtihad wal wama adraktu 'alayhi amalu ahli al-madina bi balad ko wama adraktu 'alayhi ahli al-ilmi bi baladina yake cewa na cika wannan littafin tukamakon maganganu da ra'ayi na da ijtihadi na idan ya kawo zaka gani ya kawo maka ga wanda suke kara zaka gani ya kawo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagaba idan ya kawo hadisin manzo Allah sai ya biyo baya da shi da azar na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa khasatan Umar da Abdullah ibn Umar saboda shi almajiri ne na dalibin Abdullah ibn Umar shi kuma Abdullah ibn Umar almajirin baban shi ne Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi zai kawo maka asar na sahabban manzo Allah sannan tabi'ai kamar su Sa'id ibn al-Musayyib da sauransu sannan ya biyo da ra'ayin shi ijtihadin shi abinda yake gani zaka gani ya kawo maka yace maka qala maliku Imam Malik yake cewa kaza akan mas'ala kaza yake cewa kuma da abinda na riski masu ilimi a garin mu wannan garin ina ne garin nasu shine garin Madina shi sanya a mazhabin mu na malikiyya ya kasance tana ɗaya daga cikin adilla wanda muke kawo hujja da ita duk da kasancewar malumai sun yi sabani akan ta shine amalu ahli al-madina abinda muka riski mutanen garin Madina suna aikatawa shi ma hujja ce a cikin mazhabin Imam Malik yake cewa walam akhruj min jumlatihim ila ghayrihi a cikin littafin yake cewa a cikin muqaddimar shi yake cewa ban huta ba daga cikin wannan abubuwan da na zada muku ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama azar masahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan tabi'ai sannan ra'ayina sannan abinda na tarar da mutanen garin mu masu ilimi suna aiwatarwa wannan shine manhajin Imam Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi kenan umuman idan ka dauka zai kawo maka hadisi marfu'i sannan ya bi shi ya biyo bayan shi da asar sannan ya biyo bayan shi da amalu ahli al-Madina bayan ra'ayin shi da an ce al-asar shine duk abin da aka samu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tabi'i na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine muke kira da al-asar kuma da ya kawo yayi ta'lili yace ban huta daga cikin su ba yana tabbatar maka da kai dukkan a cikin wannan al'amarin na Imam Malik akan wannan abin ya tsaya kuma akan shi ya dora littafin shi kuma a haka ya lazimtawa kanshi zai tahi akan shi sai irin yabo da malumai suka yi wa wannan littafin na Imam Malik yarda rahimahullahu ta'ala yake cewa idan ka koma cikin littattafai malumai suke cewa babu wani littafi mafi ingantuwa a saman doran ƙasa kamar Muwatta Malik shine al-aslul awwal na asahhul kitabi ba'da al-qur'an sannan al-aslus thani shine kitab shine littafi Imam al-Bukhari ani duk lokacin da muke karanta hadisi za mu ringa cewa asahhu kitabin ba'da al-qur'an huwa sahihul bukhari haka ne ku amma dai idan ka koma shi ma Imam al-Bukhari duk lokacin da ya samu riwaya a cikin littafin shi a kullun yana kaddamar da riwaya Imam Malik akan riwayar wani saboda nagartuwa da ingantuwa ta Imam Malik ba wani wanda ya fara buga wani littafi ingantacce na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tsari na al-abwab na al-kitab al-abwab al-masail kamar Imam Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi ne na harko sannan Imam al-Bukhari ya biyo bayan shi duk wanda bayan Imam al-Bukhari duk wanda ya dora wani littafi daga cikin kutubus sunan daga cikin sahih ko kuma sahiha ko kuma mustadrakat zaka samu dukkan sun dora ne kalkashin tsari na Imam Malik da tsari na Imam al-Bukhari kaga ko wannan shi yake nuna maka lalle Imam Malik nan shakundumu ne kamar yanda almajirin shi Imam Shafi'i yake cewa kai in dai ana mas'ala ta hadisi in aka ambaci Malik kurum ku sara ku yi gaba saboda shi tarmamuwa ne shi sanya idan muka koma zamu gani malamai sun yi ittifaqi akan yabo ga wannan littafin na Imam Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi mu koma kan maganar da Imam Suyuti yayi yake cewa Ibn al-Arabi yake cewa al-Muwatta huwa al-asl al-awwal wal-lubab in dai aka zo kan mas'ala rubuta hadisi daidaita hadisi tsara ana huyin na fiqihu kalkashin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to muwatta ita ce asali na harko yake cewa wa kitabul bukhari huwa al-asl ath-thani yake cewa kuma sahihul bukhari shine asali na biyu yake cewa wa alaihi ma banal jami'u ka muslimun wa tirmidhi wa ghayruhu yace a kalkashin abinda Imam Malik ya tsara Imam al-Bukhari ya biyo bayan shi dukkan wani malamin hadisi wanda ya rubuta littafi ya dora akan shi Imam Shafi'i yake cewa ma ala zahri ardin kitabun ba'da kitabillahi asahhu min kitabi Malik Imam Shafi'i yace kai a saman doran kasan nan babu wani littafi wanda ya kai wannan littafin na Imam Malik nagartuwa ingantuwa yace bayan alqur'ani mai girma mai ka san waye Imam Malik wa ka san waye Imam Shafi'i in dai bangaren hadisin ne ka sani yana da musnad haka Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya kawo magana yake cewa ma ahsanu yace Muwatta Malik ba wani littafi wanda ya kai shi kawa wanda ya kai shi kyau ko kai shi nagarta saboda wane ne Imam Malik malamin sa kuma sun san wane ne kuma suna kirke me darajar shi a gulguje mu shiga cikin riwaya ta wannan littafin zamu gani kamar yanda nayi matashiya nake cewa lokacin da Imam Malik ya kai shekara 17 malamai kusan malamai 70 suka tabbatar da shi suka ce ya kai yayi fatawa a cikin garin Madina a lokacin nan Imam Malik ya fara fatawa labarin shi sai ya yadu kama daga kasashen Larabawa ya tsallaka ya kai biladul Andalus ya tsallaka ya kai Iraki ya tsallaka ya kai Sham ko ina kake ji kurum hiran Malik ake wannan ya kawo dalibai suka cika majalisin Imam Malik cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yazo daga wata kasa yazo ya zamna wurin Imam Malik ya dauki muwatta ya tahi wannan ma su zo wannan tawaga ta zo wannan tawaga ta zo shi sanya ya kasance aka samu riwayoyi daban-daban daga cikin waɗanda suka rawaito wannan littafin na Imam Malik yarda Allah Imam Malik rahimahullahu ta'ala kamar yanda muka yi bayani Imam Malik ya dauye wani rubuta littafin shi da hannayen shi sai dai kuma da kai sima' na da kai almajirin shi Ibn Habib wanda Imam Malik ya bashi lamanin kofar wannan littafin fon ina cewa Ibn Habib Habib yake wanda ya kofi wannan littafin wani lokaci Imam Malik yana sanya shi ya karanta ba don koyi ba don ya gyara wa mutane abinda ko don ya gyara wa Habib wannan abinda yake cikin wannan littafin nashi in ya kama da kai kuskure kina yana da nuskha guda biyu ɗaya a hannun shi ɗaya a hannun shi Habib ya kasance mutane suna ta dawulinta ya kasance kenan riwayoyi za su yawa wane yace naji daga wurin Imam Malik wane ma yazo ya zamana yaji daga harkon ta har karshe ya kasance muna da riwayoyi daban-daban amma dai mafi shahararrun riwayoyi wanda gare mu da kai riwaya Abdullahi bin Wahab Abdullahi bin Wahab shine Abu Muhammad bin Wahab bin Muslim al-Fahri maulahum al-Misri ya yana da kusan wanda suka rawaito motsa a hannun shi an samu kusan malami wurin 400 wanda kowanne idan zai maka isnadi zai ce an sami'tu an Wahab an Malik ko kuma an Wahab an Abdullahi bin Wahab an Malik wurin mutun 400 suka rawaito motsa daga hannun shi Abdullahi bin Wahab kuma ya zamna tare da Imam Malik tsawon shekara 20 yana gindin shi har zuwa ranar da Allah ya yi wa Imam Malik rasuwa ya zo ya zamna kurum girgam a gindin Imam Malik suke kurum kufa suke yi shan ilimin hadisi suke yi karantar da su ya za a yi su yi istinbatin nassi suke yi haka daga cikin waɗanda suka rawaito motsan nan akwai Abdurrahman bin al-Qasim ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai na Imam Malik yarda Allah shi tabbata Imam Malik rahimahullahu ta'ala shi kuma Abdurrahman bin al-Qasim shine Abu Abdurrahman bin al-Qasim maulahum rawa an Malik wal Lays wa ibn Majshun wa akharuna ya rawaito daga Malik ya rawaito daga al-Lays al-Lays bin Sa'd sannan kuma da kai ibn Majshun shi ma ya dau mota kuma ya rawaito ta a hannun shi sannan bayan nan bayan ya gama ya koma garin Misra a can Allah ya mai cikawa yana ɗaya daga cikin manya-manyan almajirai na Imam Malik rahimahullahu ta'ala da kai daga cikin waɗanda suka rawaito wanda riwayar sa ita ma ta shahara da kai Abdullahi bin Maslama Al-Qanabi a wata wa'ansu daga cikin malumai suke Al-Qanbi ko Al-Qanabi ita ce su inkiya dai wadda ta yi wannan Al-Qanabi shi kuma shine Abu Abdullahi bin Abdullahi bin Abdullahi bin Maslama Al-Qanabi Al-Madani Al-Basri shi kuma ya ji mawatta daga bakin Malik mubasharatan kuma ya tabbatar lalle yana ɗaya ko an tabbatar lalle yana ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik wanda suka zamna zama mai yawa a gun Imam Malik kuma yana da riwaya a cikin Bukhari da Muslim Imam al-Bukhari da Muslim dukkan suna amsar hadisi daga gunshi ya mutu a garin Makka shekara ta 221 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka da kai Ma'an bin Isa shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka rawaito riwaya ko littafin sa ya shahara ko riwaya ta shahara daga riwayar Muwatta shine Abu Yahya Ma'an bin Isa al-Fazzaz al-Madani al-Ashja'i maulahu kuma yana ɗaya daga cikin manya-manya wanda suka rawaito wannan littafin daga gun Imam Malik rahimahullahu ta'ala kuma shine wanda ya tahi ya zamuna ya karantawa Harun al-Rashid ya karanta mai Muwatta kuma ya zamuna ya karantar da dan shi Al-Amin da Al-Ma'mun Muwatta kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kowa lazimta Imam Malik wurin duk inda Imam Malik ya taka so suna tare da shi kenan gawin Imam Malik ne kullun suna tare da shi ya mutu a garin Madina a shekara ta 198 duk da kasancewar ya sabawa mas'ala ta malamin shi Imam Malik yake cewa al-ilmu ya'ti wa la yu'ta al-ilmu ya'ti wa la yu'ta yake cewa ilimi afwan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi zo me ake yi ba tare da mutun yake yi ba ni yawa kana lokacin da Abu Ja'far ya ji labarin lalle Imam Malik ya sannafa mawatta mawattan nan ta shahara a duniya kaza da kaza da kaza irin yanda aka tsara ta Abu Ja'far ya ce wa Imam Malik ina so manan ka zo akai shehun mu ka zo ka karantar da ni mawatta da ni da diyana Imam Malik ya ce me to yace Allah kai mu gobe yace to Allah kai mu gobe aka rabu washe gari khalifa akan kujerar shi ta mulki yana zamne yana jiran Imam Malik adatan in zai karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi wanka yayi aswaki ya nemi turare mai tsada ya sha sannan yazo kan munbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba dan komi ba saboda girma da karamtawa na wannan mai kabarin maganganun shi ne zamu karanta yana da kyau mu bashi girman shi idan zan mu furta wata magana akan manzo Allah mu sallallahu alaihi wasallama yana da kyau mu kiyaye mu daukawa mu kiyaye mu duk abin da ya dace a ce mun yi shi diddan bawa ko sanin kima wannan wanda zamu yi magana akan shi Imam Malik yana zamne a majalisin shi yana jiran Abu Ja'far yazo lokaci ya ja sai Abu Ja'far sai ya turo a ce wa Imam Malik har yanzu yana zamne yana jiran shi Imam Malik da aka zo da aike yazo yace me kace me ni ma a zamne nake ina jiran shi fa yace ilimi al-ilmu yu'ta wa la ya'ti yace ka hadi wa halifa ilimi zo me ake yi ba tahiyya ake yi ba duk lokacin da zaka ce a'a ilimi zo maka za a yi a karantar da kai to ka tabbata Allah ya zari albarkar da yake ci ko ga same shi ba albarka a ka'ida ta ilimi zawwa za a yi ka zo ka zauna a majalisi ko ka zo makaranta ko ka zo inda ake karatu a karantar da kai amma dai kakka yarda kace a'a zuwa wanda zai koya maka shi zai taso ya tarro ka sannan ya karantar da kai shi sanya iya wahalar da zakka shawurin neman ilimi iya albarkar da ubangiji zai sanya maka a abinda ubangiji ya arsa ka shi daga ilimi lokacin ne yace to ba matsala yanzu zan tura diya na majalisin naka su taho su karanci wannan mawaqa yace mai to ina da sharadi diyanka in suka zo majalisi diyan shugabani in suka zo majalisi inda suka zo karshen hutsiyar majalisi inda almajiri na karshe yake zamne anan za su zamna yace kada su zo a ringa cewa diyan khalifa ne su zo su tsallaka mutane sun zo gindin nan yace kuma yanda kowanne dalibi zai yi tasarrufi a majalisi haka su ma za su yi tasarrufi yace ya ba da lamanin haka yace ya yarda shi dai a karantar da diyan nashi a lokacin nan suka zo suke zama inda suka tawo ko suka tarar da majalisi ya kai su zamna irin yanda kowa yake zama a karantar da su wannan littafin mai albarka shine muwaffa to wannan Abdullahi bin Ma'an bin Isa yana ɗaya daga cikin wanda lokacin da Harun ar-Rashid ya amshi khalifanci yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tattaki suka tarar da Harun ar-Rashid suka karantar da shi abinda Imam Malik ya karantar da su a cikin wannan littafin hadisan da suke ciki da athar inda suke ciki da aqwal ko ijtihadat na malam da ijtihadat na ko abinda masu ilimi na garin Madina suka tarar da su suna aikatawa ya karantar da shi ya karantar da ɗiyan shi guda biyu al-Amin da al-Ma'muna sannan riwaya ta gaba riwaya Yahya bin Abdullah bin Bukayr duk da lokacin mu ya ja mu karasa da riwaya ta in Allah kai mu sati mai zawa sai mu wannan da kai riwaya ta Yahya bin Abdullah bin Bukayr shine Abu Zakariya Yahya bin Abdullah bin Bukayr al-Qurashi al-Makhzumi walahum shi ma yaji mawadda daga Imam Malik kusan shekara 13 zuwa shekara 19 ya lazimci Imam Malik ba dan komi ba din ya dauki wannan littafin shi Yahya bin Abdullah bin Bukayr ya mutu a shekara ta 231 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kai Sulaiman bin Bard shine Abu Rabi' Sulaiman bin Bard bin Nujayh at-tahiyyi mawlahum shi kuma shi ma ya zamana a gindin Imam Malik ya dau riwayar mawta kuma ya dauki fiqhun Imam Malik da sauransu ya mutu a shekara ta 210 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan riwaya wadda zamu yi itimadi akan ta ita ce riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi shine Yahya bin Yahya bin Kathir bin Waslan abinda ake nihi da Waslasin abinda ake nihi da shi shine yasbiquhumul lays wanda ya jibinci al'amarin su wanda yake intaccen bawa ne wanda ni'imar su ta gabata a hannayen shi shine al-lays shine al-laysi maulahum shine kuma asalin su mutane ne na garin Andalus yanzu Spain a yanzu a halin yanzu daga can ya tashi ya tahi neman wannan ilimin yayi hajji hasso biyu hajjin shi ta harko ita ce wadda ya tahiyya tarar da Imam Malik. Shi kuma dalilin da ya sanya ya zo a kasarsa da kai wanda Ibn Shihab Muhammad ibn al-Hasan bin Farqad al-Shaybani Muhammad ibn al-Hasan bin Farqad al-Shaybani shine wanda ya zo ya lazimci Imam Malik ya dauki riwaya ya tafi garin Andalus da ita. To irin hasada ta malumai aka ga almajiri yana nema ya kasance tarmamuwar shi za ta yi sama, ya buga ya sami riwayar nan daga Muhammad ibn al-Farqad bin al-Hasan bin Farqad al-Shaybani yace a'a, yake ya bashi riwaya, yake ya karantar da shi abin da yake cikin mawatta. Sai yace to gari dawa hanya ai ba nisa gare ta ba, ya kama hanya daga Andalus ya gangara zuwa Madina ya tafi zumna gindin Imam Malik rahimahullahu ta'ala. A wannan shekarar ya zumna wurin Imam Malik ya fara daukan mawatta har zuwa lokacin da Imam Malik Allah mai cikawa. A lokacin nan yaji harkon mawatta har zuwa abin da ya kai karshen ta, littahi ɗaya ne ko biyu wanda Allah bai bashi dama ji ba a gun Imam Malik, Allah ma Imam Malik rasuwa. Sai ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Imam Malik shine Zayyad bin Abdurrahman wanda ake yi mai inkiya da Ibn Shabtun. Shi a wurin shi Yahya bin Yahya al-Laysi ya ji sauran mota littahi ɗaya, littahi ko biyu, yanda malumai suka ikhtilafi wa'an suka ce littahi ɗaya ne ko kuma littahi biyu ne, wanda bai ji ba daga bakin mota ba ya ji shi daga hannun wannan shafto ne. Kuma Allah da ya sanya albarka ya kasance riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi ita ce riwaya mafi shahara a duran duniya. Duk lokacin da zaka ga an buga littahi, za kamun ka samu riwaya ta Ibn Wahab ko kuma Sulaiman bin Barad ko kuma Ma'an ko kuma riwayar Muhammad bin Hassan bin Farqad al-Shaybani, yana da wahala. Aka samu riwaya wadda ta fi shahara ita ce riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi, wa khasatan kasashen mu riwayar da muke amfani da ita ita ce riwayar Yahya bin Yahya al-Laysi. Insha Allah kalkashin daga nan zamu tsaya kasancewar lokaci yayi hali. Allah kai mu sati mai zawa za mu tsokaci akan sharhihi ka wanda aka yi na wannan littafin, sannan mu kai bayani akan shi wane ne Imam Malik, sannan wa'ansu mustalahat na hadisi wanda ya kamata a ce mun san su, duk wanda zai karanta wannan littafin a ce ya fahimce shi ya san su. Abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu. Bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Yan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a, muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki. Allah mana albarka, yayi wa zuriyarmu albarka, yayi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka, yayi wa sauran kwanukanmu albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.